kokarin dawo da zaman lafiya a yankin tsakiyar arewacin Najeriya zai hada ne da yin amfani da kwararrun karnuka na kamo marasa gaskiya da kuma jirage masu saukar angulu domin yin sintiri a wannan yankin. Wannan dai ya zo daidai lokacin da ma'aikatar harkokin cikin gida karkashin Janar Abdulrahman Dambazo mai ritaya ta dawo da binciken sanin asalin baki a kowane yankin ta hanyar amfani da jami'an shige da fice da masu sarautar gargajiya.
Kuma za mu sa a computer duk ko ina shi immigration controller general yana zaune a office ɗinsa, zai danna button, za a nuna masa to ga wane ne a waje kaza a waje kaza. Idan yana cikin wa'inda ake nema ala misali, to shi kuma sai ya cewa Interpol to ga wane yana waje kaza a waje kaza, don ga neman neman sa ne sai a je a kama shi.
Gabanin wannan rundunar ta yan sanda ta yi amfani da jami'an ta na musamman zuwa yankin Kaduna ta Kudu don hana fitinar kabilanci da bambancin addini ke kawo asarar rayuka da dukiya. Rikicin dai kan hada da wasu makiyaya da ake bada labarin daga ƙetare suke zuwa, da kuma hakan ke shafar al'ummar yankin ciki har da Fulanin da ke zaune tun tsohon zamani a yankin. Sa'idu Mai Kano shugaban matasa ne na ƙungiyar Fulani John Dajam da ke wayar da kan Fulani muhimmancin zaman lafiya da mai da zuciya nesa.
Kuma ba ra mu so abin da zai tada hankalin mutane ba, da na ji wannan magana na kira su a gabaninmu na matasa a dukkan wuraren Najeriya nan, na ba da hakuri kar a sai za a ɗauki wani mataki a sai a federal government za ta yi binkise. Kuma kamar da na ba su hakuri, ina so ita federal government ta yi binkise musamman fadin shugaban kasa da kuma bangaren 'yan sanda da DSS da sauransu a binkise wannan abun, domin duk mutumin da za a yi hayan shi ya je ya farma wani kabila ko wani addini, to wannan mutumi ya kamata wannan kaki na Najeriya ne, ba wai na wani kabila ɗaya ko kuma na addini ɗaya ba, sai a tube mashi kaki a mayar da su office kafin a hukunta shi. Ni din nan da na je na ga wurin ma da kyar na dawo, yara suna tafiya ba iyayensu ma ba su san inda suke ba, suna yawo a jeji tsofaffi da sauransu kuma ba su yi laifin komai ba. Na kira ga federal government su ɗauki matakin gaggawa.
A ziyarar da ya kawo ofishin sashen Hausa na Abuja, Mai Kano ya ce wata gawa da aka samu a yankin Jagindi a kudancin Kaduna ta jefa Fulani zaman ɗarɗar, da ɗaukar matakin ya kawo mutuwar kimanin makiyaya 10 da ƙone gidaje da dama, inda ya kira ga jami'an tsaro su riƙa tantance miyagu da na ƙwarai kafin ɗaukar duk wani mataki don kaucewa hallaka wanda ba shi da laifi. Rundunar 'yan sandan tun watannin baya ta samu nasarar dawo da salama a garin Gwado-Gwado da ke yankin, inda a halin yanzu rundunar sojan Najeriya take haramar kafa barikin soja a yankin. Nan ma kakakin rundunar 'yan sanda ne Mushid Jimo ke ba da tabbacin faɗaɗa aikin tsaro a dukkan ƙauyukan yankin.
Inspector General of Police act promptly. We go beyond only the affected area to areas that are nearby to ensure that we have results.
Da ɗaukar mataki na ba sani ba sabo ga duk wanda ya fandare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.